Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na Amurka America ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyar dake birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum da fatan an yi sallah lafiya. Yau Talata 21 ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sauraro ce tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Akai har-haran rokoki a birnin Kabul da safiyar yau Talata a lokacin da shugaba Ashraf Ghani ke jawabin bikin babbar sallah a wata liyafa ta musamman da aka shirya a fadar sa. A yayin da zabukan ƴan majalisar dokokin Amurka na rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ke ci gaba da karatowa, ƴan jam'iyyar Republican na sa ido akan farin jinin shugaba Donald Trump. Prime Minister ƙasar Australia Malcolm Turnbull ya share kyar daga wani kalubalen shugabanci da ya fuskanta cikin jam'iyyar sa ta Liberal mai ra'ayin ƴan mazanjiya.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau muna dauke da gaishe-gaishen sallah daga ƴan Najeriya mazauna Amurka, amma sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An kai har-haran rokoki a birnin Kabul da safiyar yau Talata a lokacin da shugaba Ashraf Ghani ke jawabin bikin babbar sallah a wata liyafa ta musamman da aka shirya a fadar sa. Akalla roka daya ta dira kusa da fadar shugaban kasar. Mayakan kungiyar Taliban dake Afghanistan sun ce ba su suka kai har-haran ba na Kabul. Yan sanda sun ce wasu ƴan kunar bakin wake su biyar sun boye a bayan masallacin Idga, inda suka harba rokoki da yawa daga can zuwa wasu sassan garin daban-daban. Wata majiyar jami'an tsaro ta tabbatar da cewa mayakan sun harba akalla rokoki 10, amma kafafen yaɗa labaran yankin sun ce adadin ya zarta haka. Hudu daga cikin maharan sun mutu a arangamar da suka yi da jami'an tsaron yankin. Akalla dan sanda ɗaya ya jikkata. Kafar yaɗa labaran Tolu a Afghanistan ta faɗi cewa an ga wani jirgin sama mai saukar ungulu yana shawagi a yayin da yake auna maharan a wuraren da suka boye a kusa da masallacin na Idga. Shugaba Ashraf Ghani, wanda ya ci gaba da jawabinsa a wajen liyafar, ya ce waɗannan har-haran ba za su firgita Afghanistan ba. Ya kuma ce dama gwamnati ta shirya don aukuwa irin wannan lamarin a ranar sallah. A yayin da zaɓukan ƴan majalisar dokokin Amurka na rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ke ci gaba da karatowa, ƴan jam'iyyar Republican na sa ido akan farin jinin shugaba Donald Trump, wanda a yanzu yake kusan kashi 42 cikin 100. Warjinin shugaba Trump ya ci gaba da kasancewa ƙasa da kashi 40 cikin 100 bisa wasu sabbin binciken ra'ayoyin jama'a guda biyu da aka gudanar. Binciken ra'ayoyin jama'a da kamfanin Gallup ke gudanarwa mako-mako ya nuna cewa kashi 42 cikin 100 na Amurkawa su ne suka gamsu da salon shugabancinsa, yayin da kashi 52 kuma ba su gamsu ba. Wani sabon bincike kuma daga jami'ar Monmouth ya gano cewa kashi 43 na Amurkawa sun gamsu da salon mulkinsa, yayin da kashi 50 cikin 100 kuma ba sa jin daɗin salon mulkinsa. Bisa tarihi, jam'iyyar shugaban ƙasa takan yi asarar kujeru da yawa a zaɓukan rabin wa'adi idan farin jinin shugaban ƙasa ya yi ƙasa da kashi 50 cikin 100. Tsofaffin shugabannin Amurka Bill Clinton da Barack Obama dukansu sun rasa kujeru fiye da 50 a majalisar dokokin ƙasar a zaɓukan rabin wa'adi na farko da aka gudanar bayan hawansa mulki, kuma farin jininsu a wancan lokacin ya ɗanɗara na Trump a yanzu. Prime Minister ƙasar Australia Malcolm Turnbull ya share kyar daga wani kalubalen shugabanci da ya fuskanta a cikin jam'iyyarsa ta Liberal mai ra'ayin ƴan mazanjiya. Turnbull ya yi kira akan a kada kuri'ar zaben sabon shugaban jam'iyyar yau Talata. Kwana ɗaya bayan da yayi watsi da shirinsa na yin doka akan kudirin takaita amfani da iskar gas mai gurbata yanayi a ƙasar. Bayan wani bori na da masu tsauraran ra'ayin jam'iyyarsa suka yi. Ministan cikin gidan Australia Peter Dutton, wanda ya dauki alƙawarin ba Turnbull cikakken goyen baya jiya Litinin, shi ya kalubalanci Prime Minister a zaben. Dan majalisar dokoki daga jam'iyyar Liberal, Nola Marino, ya ce Turnbull ya samu galaba akan Dutton da kuri'u 48, a yayin da Dutton ya samu kuri'u 35. Dutton ya sauka daga mukaminsa a majalisar zartarwar kasar bayan da aka yi zaben ya koma a matsayin dan jam'iyya kawai. Amma ana sa ran zai sake kalubalantar Turnbull akan shugabancin majalisar zuwa Alhamis. Wannan kalubalen shugabancin da Turnbull ya fuskanta na zuwa ne a yayin da ra'ayoyin jama'a akan farin jinin jam'iyyar Liberal suka nuna cewa jam'iyyar na bayan jam'iyyar adawa ta Labour sosai gabanin zaben ƴan majalisa da za a yi a watan Mayu shekara mai zuwa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugun jam'iyyar adawa na kasar Zimbabwe ya ce yana da kwarin gwiwa cewa gobe Laraba kotun tsarin mulkin kasar za ta yi watsi da sakamakon zaben kasar wanda aka yi ta kuma yanke hukunci wanda zai dadadawa jam'iyyarsa ta MDC. Nelson Chamisa ya ce jam'iyyarsa na da tabbacin cewa an tafka magudi wajen fadda sakamakon zaben.
I would like to guarantee you that we have a very strong case and we are going to overturn this electoral fraud. Consistent with what we promised you, we are going to defend.
Chamisa ya ce ina so in tabbatar muku da cewa muna da kwararan hujjoji kuma za mu yi nasara wajen ganin an yi watsi da sakamakon zaben kamar yadda muka yi muku alƙawari. Za mu kare kuri'unku, kuri'unmu, kuri'un jama'a, kuri'un 'yan Zimbabwe. Hukumar zaben kasar ta sanar da cewa shugaba Emmerson Mnangagwa na jam'iyyar ZANU PF shine ya lashe zaben da aka yi a ranar 30 ga watan Yuli, inda ya samu galaba akan Chamisa da kuri'u fiye da kashi 6. Ana sa ran kotun kolin kasar za ta yanke hukunci a 'yan kwanaki masu zuwa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ga gaishe-gaishen sallah da Jummai Alita hada mana.
Tare da sallama ma sauraro ya aka ji da hidimomin sallah. To kamar yadda muka yi alƙawari, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da kashi na biyu na gaishe-gaishe albarkacin sallar layya daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Mutanen birnin Boston jihar Massachusetts da birnin Seattle jihar Washington har zuwa birnin Bismarck jihar North Dakota sun kosa su miƙa gaisuwarsu a saboda haka barin koma gefe guda.
Assalamu alaikum masu sauraron mu wannan gaishe-gaishe na sallah. Sunana Alhaji Garba Suleiman Kurako Samanata daga nan birnin Boston. Ina miƙa gaisuwar sallah na wannan babban sallah ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da fatan yayi sallah lafiya da jama'ar sa. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga mai martaba sarkin Zazzau da Shehu Idris. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Professor Ango Abdullahi da Kalan Sarki Tafida. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Prince Munir Jafaru da fatan yayi sallah lafiya tare da iyalansa da abokan arziki. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Muhammadu Jibo Kongo a cikin Wada Zaria. Ina gaida ƴan uwa da abokan arziki na duka a Jalleso da yayi na da kuma Alhaji Salisu Ahmed tsohon chairman a cikin Wada. Ina gaishe da Alhaji Mamuda Wafa a nan a Zaria. Ina kuma miƙa gaisuwa na ga aboki na Shitu Goma da Sa'ibu Umar Kula dukansu a Zaria da Dr. Bello Salancen Zazzau Allah ya dawo da su daga aikin Hajji Lafiya. A nan kuma a Kaduna ina gaida Sheikh Usman Babantune limamin Refinery na Kaduna da fatan yayi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa da Muhammadu Sani dan Haja a nan a Kaduna Angolini. Ina miƙa gaisuwa daga Alhaji Jafaru Makarfi da fatan yayi sallah lafiya da iyalinsa. Ina miƙa gaisuwa na a Gombe wurin Yahaya Dogara NNPC retired. Ina miƙa gaisuwa na ga General Abdulrahman Bello Dambazau Minister Interior da fatan yayi sallah lafiya tare da iyalinsa da abokan arziki. Sannan ina miƙa gaisuwa na babban sallah ga Garba Musa Turawa a nan a Abuja. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Luba Aliyu a Kaduna da ƴanuwarta Umma Aliyu da yayanmu Abba Aliyu da sauran ƴan uwa da abokan arziki da fatan duk sun yi sallah lafiya da fatan Allah ya nuna mana na baɗin bagaɗa. A gurguje ina miƙa gaisuwan sallah na a Daura ga Sabi Yusuf Daura, Awwalu Muktar Daura, Mustapha Mamman Zangon Daura. Sannan a Katsina ina miƙa gaisuwa na ga Tukur Ajiya, Alhaji Hassan Kurfi, Junaidu Murbe Galadanci da Idris Aminu Bajiwa da Sani Saulawa da Hassan Kurfi. Duk ina fatan sun yi sallah lafiya. A ƙarshe ina miƙa gaisuwan sallah na a Samunaka ga mai martaba sarkin Samunaka da kuma sarkin Lere mai martaba Brigadier General Retired General Garba Muhammad da fatan yayi sallah lafiya da limamin Samunaka. Ina fatan Allah shi nuna mana na baɗin bagaɗa. Allah Ubangiji ya sa an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum. Ni ne Sule Ibrahim na yaya daga nan Seattle, Washington. Nake miƙa gaisuwa na sallah ga mahaifiyata Hajiya A'i a mazauna Kano da Hajiya Turai a Jingau. Ina kuma miƙa gaisuwa na sallah ga Fati da Sadiya da Moda da kuma Jamila dukansu a mazauna Kano. Ina kuma miƙa gaisuwa na sallah ga Alhaji Sani Umarun Garwa da Alhaji Abdu Umarun Garwa da Alhaji Ali Umarun Garwa da Kabiru Umarun Garwa da Ibrahim Umarun Garwa. Ina fatan da sun yi sallah lafiya. Ina kuma miƙa gaisuwa na sallah ga Alhaji Habu Gana a can Jingau. Ina kuma miƙa gaisuwa na ga ɗaliban makarantar Shababu Qur'ani ta Jinnufawa a nan Kano. Ina wa kowa da kowa barka da sallah. Ina kuma miƙa gaisuwa na sallah ga Alhaji Nura na Abba gidan Kwano da Alhaji Abdullahi na Abba da Alhaji Alhaji Mu'azzam da Alhaji Ma'azu da Mutari na Abba da Alhaji Hassan na Abba. Ne musu fatan Allah ya sa sun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana na baɗin bagaɗa. Ina kuma yi wa dukkanin mutanen Jingau barka da sallah. Allah ya sa sun yi sallah lafiya kamar yadda mu muka yi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Allah ya maimaita mana.
Amin amin.
Assalamu alaikum, sunana Adam Ahmed Babajiji daga nan Bismarck a North Dakota, America. Farkon na miƙa gaisuwan sallah zuwa ga matana Aminatu Yahaya da Afaf Yahaya da babanmu Yahaya Muhammad da mamanmu Hajiya Fatima Yahaya Muhammad da Imena da kuma yayanmu Baba Yahaya Muhammad da Uncle Umbuwa Muhammad da Uncle Zidan Muhammad da Ahmed Muhammad da Adada Muhammad duka a Jamhuriyar Nijar. Ya kuma Uncle Dina Alhaji Ali Ahmed, Uncle Umar Sharif Abdullah, Baban Gida Abdullahi, Mahmud Sharif Abdullahi, da Alhaji Nasir Ahmed Ba'isa da matansa Fatima. Ya kuma Alhaji Awal Ali Ahmed da matansa Fatima. Ya kuma gaisuwan sallah zuwa ga kanina Faisal Ahmed Habib, Comrade, da Bilyamini Ahmed Habib, da Abu Ali Ahmed, sai mama na Hajiya Aisha Ali Ahmed, da anti Sina Hajiya Aminatu Nana Takum, da anti uwa da anti Zainab, anti Lagos da Hajiya Maimuna Suleiman, da anti uwan Abakaleke, da Hajiya Asiya Ahmed Babanya, da Halima Baba Aleke a Takum. Sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga Honorable Musa Nuhu mai tsudi dan takarar majalisar unguwar Sunusi Constituency a Kaduna, da Honorable Musa ADG dan takarar Senator Kaduna Central, da kuma abokina Musa Nejo Garba Bayani, Hamza Santangi, Alhaji Mawazu Santangi, da kuma mai girma Kumo Baisa Malam Nikiri, da kuma Dr. Awal Dallami Fan Ango mai jiran Gado Angon Zainab, da kuma Uncle Abu Madaga, da Uncle Sani Galadimon Guroje, da Uncle Radiyu Guroje, da Uncle Hamisu Guroje, da kuma dan asibin Minista Baisa, da Muhammad Minista Baisa, da kuma dan Baisa Minista Baisa, da kuma Alhaji Bala Jambuze na Ramatu Sima, Salisu Alego, Shaban Sallau Takum, Munkai Lamazadu Takum, da Alhaji Habibu Hafsi Takum, da kuma Alhaji dan asibin Tugga Takum, da Alhaji Yakubu Haruna Takum, da Malam Matazu Jinka ya fi ganinka a Kano. Eh, Malam Hassan na Ramatu Hassan na Morocco a kwanan Cantangi, da Suleiman Ibrahim Legend Roll a Kaduna, da Ibro Dan Baba, da Alhaji Baba Dan Jukun, da Alhaji Abdulwan Muhammad, da Alhaji Ibrahim Muhammad IBM, da kuma Malam Umar Nagudu a Kano, sai kuma a ƙarshe gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Yusuf Cantangi, Alhaji Musa ne Cantangi, Alhaji Dallo ne Cantangi, Alhaji Abu Cantangi, Alhaji Jamilu Cantangi, Alhaji Saidu na Dabu Cantangi, Alhaji Rubai na Dada Cantangi, da sauran jama'an mu, da kuma duk mutanen mu da suke Baisa Kurmi Local Government a Taraba, da mutanen mu da suke Takum Taraba, da sauran jama'a da suke Kaduna, da sauran jama'an mu baki daya. Fatan kowa ya salla lafiya bi salam.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Dr. Umar Alhaji Saleh, professor a nan Amurka. A birnin Kano ina gaida Hajiya Rabi da ɗanta Abdullahi da Tijjani Hassan Darma da Alhaji Garba Shaibu Kumbotso da Dr. Bashir Galadanci da Sarkin Kofar Kabuga Bello da Hassan Suleiman Sarkin Dori Kofar Naisa da Aliyu Darma da Alhaji Dan Shehu da abokina Isa Yano Kumalan makaranta da Abdulkadir Muhammadu Kwabo Ogunmaja da Kabiru Musa ya Kasai. Sannan kuma a Maiduguri ina gaida Alhaji Mustapha Joni da Alhaji Muhammadu Alkali da Abdulkadir Mahmud da iyalin marigayi Abdullahi Betara da iyalin marigayi Ibrahim Jajere Mayadi da Hajara Ekure. A Port Harcourt ina gaida Isubu Kanina Isubu da Ibrahim da Unguwa da Lima, ina kuma gaida Ladan Ahmadu Kutumbe, ina kuma gaida Alhaji da jama'arsa, ina kuma gaida Gambo Barau da iyayenmu Hajiya Gogo da Hajiya Gaji. Sannan kuma a Isa ina gaida Sarki Yaya da dukkan jama'a gari da kuma jama'ar gidan marigayi Wakili Umaru da dukkan jama'a gari. A Leran Bauchi ina gaida idin Alhaji Fatoma da matarsa Babiye da dukkan jama'ar gari. Ina kuma gaida abokina na BTC Ibrahim Muhammad Guru Malam makaranta. A Zaria ina gaida dukkan jama'ar gidan babanmu marigayi Alhaji Maudu Sarkin Dawaki. A ƴar gaba ina gaida magaji da mahaifiyar Sahari. A Abuja ina gaida Alhaji Abba Aliyu da kaninsa Ibrahim da jama'a su gaba daya. Ina fata duka za su yi sallar lafiya. Assalamu alaikum.
Ba jinja ba suwaga a gidan takin garin mu sun kusan whisky ko Lady Gaga. Haduwar gayin garin mu motar su sa wakar su shaga kun ke to da raga.
Mai shaga shin na zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC domin murnar wannan rana ta babbar sallah.
Ai Allah ba ruwan shi ko suna so ko suna yi dole ba haushe dai ya shana ai wasu ba
sa san kai ma sauraron sashen Hausa yara manyan gobe daga birnin Las Vegas jihar Nevada ba a bar su a baya ba albarkacin wannan rana su ma suna son su mika sakon gaisuwar su yara manyan gobe gare ku
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Aisha Sule na yaya daga Las Vegas, Nevada. Ina gaisuwar sallah ga hajiyan mazauna ga antibulkin sharada da abun sharada da kuma hajiya Fati ga Muhammadin sharada. Ina kuma gaisuwar sallah ga anti Halima da Abba Habibu da Aisha Habibu. Ina mika gaisuwar sallah ga Abba mai kudi da matan shi. Ina kuma mika sallah ga anti Moda, ga anti Sadiya, ga anti Jamila, ga anti Hadiza, ga anti Hajiyanna, ga Aliyu da kuma ina mika gaisuwar sallah da anti Larai a Turai. Ina fata kun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum.
To amin summa amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Umar Sule ne yaya daga Las Vegas, Nevada. Ina gaisuwan sallah ga hajiyan mazauna da antibulki da fatin sharada. Ina kuma gaisuwan anti Halima da Abba Habibu da Muhammad Habibu. Ina kuma gaisuwan Abba mai kudi da matan shi. Ina kuma gaisuwan sallah da anti Moda da anti Jamila, anti Sadiya da anti Hadiza da kuma Hajja da kuma ina fatan kun yi sallah lafiya.
To Allah ya maimaita mana ko?
Amin.
Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Amina Ahmed daga nan Boston, America. Ina mika gaisuwan sallah ta ga yayyena da kannina maza da mata a Jelle Zaria. Ina gaida innonina da kakannina a Dakaci. Ina gaida kawayena su Saratu Ibrahim da Hara Hassan Sim Sa'adatu Ruqayya Hassana Mariya Hajiya Indo da sahawa. Ina gaida matan yayyena da matan kannina duk a Zaria. Ina gaida Hajiya uwana da iyalinta a Kaduna. Ina gaida Hajiya Kande da iyalinta a Zaria, tudun wadan Zaria. Ina gaida Alhaji Awul Kofar Ruwa da nashi iyalin a Kano. Ina gaida Hajiya Rakiya ita ma a Kano, yayin Rakiya tare da iyalinta baki daya. Ina gaida mutanen Saminaka tare da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina gaida duk mutanen Kaduna da kawayena nan da muka jama'atu da wanda muka kofar zai. Ina gaishe su tare da fatan sun yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mana.
Amin summa ama.
Assalamu alaikum. Sunana Nafisa Hanif daga Boston, jihar Massachusetts. Da farko ina gaishe da yayana Alhaji Salisu Ahmed da iyalin shi a tudun wadan Zaria. Da yayana Profesor Umar B. Ahmed a tudun Zaria da matarsa Hajiya Balaraba. Ina gaishe da mahaifiyana Gambo da kanina Ubale da Safiyanu da Ladidi duka ta anguwar karfe Jami'in Sisi. Ina gaishe da Aminena Zumai Wada Jushi Zaria da Hajiya Rakiya Hani Kumasi Sukunsuku Zaria da Fati Sambo dan Magaji dukansu a Zaria. Ina fatan sun yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum. Mai magana Adamu Ibro, amma an ji sani na da suna Bizo. Mazanni America ne, muna nan Western Sahara. To kuma ina muku dubun gaisuwa da fatan alheri da murya America. Kuma na farko ina gaida maza kasa ta Niger da ni fito, kuma Allah ya sa damana ta dore, kuma Allah ka damana mai albarka. Na biyu kuma ina gaida wana Alhaji Asmana Izuro, amma wanda mutane sun kashi da ni suna Kani. Ina gaida yata Salamu can Ajigidi kasa Filinge. Ina gaida kanina Haruna Izuro can a jigiri kasa filinge sannan komo nya mai ina gaida Hajiya Aisha ne daki na anan nya mai rompai bare ina gaida babban dana Kabiru da shi da matar shi Nana da iyansu ina gaida dana mai biye shi Nasar da shi da matan shi da iyansu kuma ina gaida iyata ta uku Madaliyatu da ita da mijinta da iyanta ina gaida iyata ta hudu Ummala da ita da mijinta da iyanta kuma ina gaida karamar iyata Rayyanatu da ita da mijinta kuma da kekiyarsu ina gaida kuma iyata Hafsu wadda aka sakkwato da ita da mijinta Musa da Salisu da Ma'rufa da Zainab sannan kuma ina gaida maza aljidi duk gaba ɗaya ina gaida kuma maza mai talakiya gaba ɗaya ina gaida maza Goro ina gaida maza mai gizazza ina gaida maza Sabon Gari ta Kusa ina gaida maza Tiriba ina gaida maza Karkasa ina gaida maza Bangir kuma ina gaida maza Garoji sannan kuma in komo nya mai ina gaida wana kuma Alhaji Abuba Hamza ina gaida wana kuma Bashir Karsani ina gaida kuma Haruna da Adde Alhaji Haruna Karsani nan ya mai ina gaida tsani na Muhammadu Sadu da annan ya mai ina gaida Alhaji Hussein Jandi da Haro Banda ina gaida Abdurrahman Bello da annan ya mai ina gaida Hakiku Suleiman da annan ya mai ina gaida Alhaji Addu mai takalmi nan bakin square daga annan ya mai ina gaida Sha'ibu danya ta da annan ya mai da shi da matar shi Jamila ina gaida tsani na kuma Alhaji Ma'azu da shi da matan shi da annan ya mai kuma ina gaida makwabtan da duk muke nan wannan unguwa to assalamu alaikum nagode kwarai fa sai an juma kinan mai magana Adamu Ibro amma an sani na da suna Dizo
Allah ya bani ina nan tare gurguzu ko da roka kai kaya ka bar eh babu shakka ga fatu zana fada kan masu shiga gonar ka Allah kin ce wai lokaci ne da roka ta
to sai kuma shirin mu na dare misalin tara da rabi na dare a gogon Najeriya za mu gabatar da kashi na uku kuma na karshe na gaishe ga shan babbar sallah a halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake cewa sai an jima
to ai Allah ba ruwan shi ko kana so ko suna aki dole Bahaushe dai ya shana to ai wasu ba sa san ganin mu to wanda yace bai san ganin mu birbidin birjan bin dimbira bukon bura bukon guba da digar magari ya dura guba gobai in ji tabar mana cece 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 ya kaura ta kare 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 in fara in yi mata karan wadan gidan rane in jannata kullu ta bambarauta ga rauhan dau namijin gidinya mai sulu ya tsala ta zubar sa ta tsakiyar suka sakin tsakanin su zubar ai zan ku wannan magana a bata wannan zakin sun kai da bana budar kwa ai sai kiyama eh wannan gaskiya ne dan a fita ko nayi zagi suna can ka zuwa ta ishe su har mutum tara ma sun cin masadi wallahi Allah ni magana gada gidan mu ce litinin in har na fara zana kai asabar sannan na huta Allah ya bani ina nan tare gurguzu ko da roka kai kaya ka bar eh babu shakka ga fatu zana fara
to masu aruda kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9 da rabi a gogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan a gogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya gazawa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Bonsa da ya hada shirin da bada umarni sai kuma injiniyan mu Tom ni Hafsat dan mai tsoro ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe